Jami'iyyar PDP a jihar Plateau ta ce lauyoyinta sun fara shirin ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a jihar ta yanke, inda ta kwace kujerun sanata da 'yan majalisun tarayya da suka yi nasara ƙarƙashin jami'iyyar PDP. A makon jiya ne mai shari'a BM Tukur da ke jagorantar wata kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a jihar Plateau ya yanke hukuncin da ya umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya da ta karɓi takardar shaidar yin nasarar zaɓe na sanata daga kudancin jihar Plateau Air Vice Marshal Napoleon Bali, ta kuma baiwa ministan kwadago Simon Lalong na jam'iyyar APC da kuma na 'yan majalisun tarayya da suka hada da Benny Lar, Musa Bagos da Peter Gendeng, waɗanda dukansu ƴan jam'iyyar PDP ne. Alƙalin kotun mai shari'a BM Tukur ya ta'allaka hujjojin rashin tsari, wato rashin zababbun shugabannai da PDP ba ta da shugabanin gudanar da zaben, da kuma bijirewa umarnin kotu wajen zaben shugabannin jam'iyya kafin gudanar da zabubbukan gama gari. Kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau Mr. John Akans yace a baya PDP ta samu matsalar shugabanci, amma daga bisani 'ya'yanta sun sasanta.
Wannan kotun da ta yanka shari'ar Atiku da Tinubu ta faɗa shi a fili cewa su ba su da yancin su ji karan da Atiku ya kawo gabansu akan maganan qualification na shugaban ƙasa. Kuma kotun Court of Appeal ne ita ne babban da wannan kotun.
Akwai wani matakin da za ku ɗauka ne bayan wannan shari'ar da aka yanke?
Mu wannan shari'a ba shari'a ba ne. So dole ne mu ɗauki babban mataki tunda muna da yanci mu je appeal. Ma har ga lawyoyinmu sun fara aiki game da wannan. Saboda haka yan majalisar mu suna nan a kujeransu. Sai abinda kotun babbar kotu ta faɗa.
Honorable Abdullahi Chiroma na jami'iyyar PDP a Jos ta Arewa yace ba su fahimci yadda kotun ta amince da kujerun wasu 'yan jami'iyyar PDP ta kuma yi watsi da na wasu ba.
Ba za a je gidan Mr. A a yanke hukunci akan kaza, a tafi wurin Mr. B a ce kaza ba. Plateau ba za ta zama daban ba. Mu muna gani cewa kotu ta ɗauki ɓangaranci wajen taimaka ma wasu saboda waɗansu dalilai nata, amma muna da tabbacin cewa in aka je gaba Allah zai tabbatar da haka, su na gaban za su tabbatar da gaskiya, su fito da gaskiya, su ba mai gaskiya gaskiyan shi.
Shima Nuhu Jafaru wanda ya yi takarar kansila a Ibrahim Katsina Ward da ke karamar hukumar Jos ta Arewa ƙarƙashin lemar PDP ya ce shari'ar ta kasance saɓanin hankali a wurinsu.
Gaskiya shari'ar da ake yankewa ni ya canja min tunanina, wanda kowa ya san haka an gudanar da primary, ni delegate ne ma na je zaɓen delegate, kuma INEC na wajen sun wuce da sun.
Kuna fargaba ne a matsayinku na NPDP, kuna ganin kamar za a kwace muku kujeru?
Ai ba mu da fargaba ko guda ɗaya, ai fargaban ma ya rage a wajen alƙalan.
Lauyan jami'iyyar PDP a jihar Plateau barista Fangshak Bitrus ya tabbatar da cewa PDP ta gudanar da zaben shugabannanta kafin zaɓe.
From evidence din da aka kawo kotu, PDP ba ta disobedience sun court order ba.
Ya zuwa yanzu dai jama'ar jihar Plateau na hankorin sauraron hukuncin kujerar gwamna da na 'yan majalisun dokoki wanda kotun bata sanar da rana ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.